وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 24 غوتانا غوما وتن شوال هجرة من الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة شكرا a wannan masallaci mai albarka Masjid Umar bin Al-Khattab a darasin littafin Kitabu Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih littafin da babban malami na Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Az-Zabidi ya rubuta, wanda an aihe shi hijira tana da shekara 813 ya rasu 893. Allah subhanahu wa ta'ala cikin shi da rahama. Muna kitabu na 19 mai suna Kitabu Tahajjud, kitabu na 19, kuma za mu ci gaba da karatu daga kan hadithi na 610. Hadithin da yake ƙarƙashin tarjama babe babu man nama awwala layli wa ahya akhira. Mala Allah ya shi da rama ya ce babu man nama awwala layl wa ahya akhira. An Aisha radiyallahu anha annaha su'ilat an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil layl qalat kana yanamu awwala wa yaqumu akhira fa yusalli thumma yarji'u ila firashi fa idha adhana mu'adhdhin wasaba fa in kana bi haja yaghtasala wa illa tawadda'a wa kharaja. Babu man nama awwala layl, baban da zai bayyana mana hukuncin wanda ya barci farkon dare wa ahya akhira sai kuma ya raya ƙarshen dare. Aisha radiyallahu anha daga uwar mu'minin Aisha Allah ƙara yarda a gare ta, annaha su'ilat an tambaye ta an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangane da sallan manzo sallallahu alaihi wasallam bil layli da dare. Wannan tambaya da sahabbai suka ma Aisha radiyallahu anha tana ƙara fito mana da hikimar yawaituwan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yadda ya bar duniya ya bar mata tara, wanda yana daga hikimomi kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya bayyana cikin Fathu, saboda mas'aloli waɗanda suke na karantar da addini yadda mace guda ɗaya ba za ta iya tattarar da dukkanin waɗannan ya yake wanka ya yake kaza ya yake kaza, sai zamanto labudda ya zamanto an samu ta'addud na mataki da yawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa sai aka tambayi Aisha an salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan nan da aka tambayi Aisha radiyallahu anha, kaga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su su tara, to ya nuna Aisha a kwana tara kwana ɗaya ne gare ta kenan, ya zama tura ga kuwa dare 8. Kaga bata san baya ibadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran waɗancan dararen, dan sau da yawa wani lokacin sai mu takaita mu ce kawai ga iya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To kaga ɗaya ce daga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana wannan kenan. Yanzu wata ma kuma sai ka ji ta ce yana kaza, wata ma ta ce yana kaza, saboda a kwanuka tara kenan tana ba da labarin abinda ta sani ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajenta. Qalat kana yanamu awwalahu, ya kasance yana yin barci farkon dare wa yaqumu akhira sai kuma ya tsaya ƙarshen dare. Wannan yana nuna mana dumban alkhairi da Allah ya tattare a ƙarshen dare, wanda shine waqtun nuzul. Fa yusalli ya salla thumma yarju ila firashi, kuma sai ya koma shimfiɗa. Fa idza adana almuaddin, illa dan ya kira sallah wasaba sai ya zabura, ma'ana yunkura sallallahu alaihi wasallam. A nan gurin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar farkon dare ya tashi ƙarshe sallah, kuma ya ƙara komawa a ƙarshen da ya kwanta. In kana da siƙaƙin za ka iya tashi, to kana iya kwanci bayan kari bacci wani yanki na ƙarshen dare kuma sai ka dan kwanta menene hikimar wannan kwancin ƙarshe ƙarshe saboda ka zo sallar asuba tare da karsashi kari bacci samun sallar da ƙarfin jiki sannan kuma ka samu azkar na wannan lokaci shi ma mai albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ja'al fi bukur ummati baraka zaka ga akwai mutanen da wani ana sallar asuba yana gangadi saboda me yasa kenan bai juma ya juma bai barci ba kuma sai ƙarshen daren ne kuma bai samu ya ƙara kwanci ba to amma inda an samu wannan kaga hika ga da fawa da ƙarfi zai sallaci salla wanda take ta asuba ne Aisha tace fa idza adana al-muaddin wasaba da zarar ladan ya kira salla sai zabura sallallahu alaihi wasallam cewa wasaba sai zabura akwai ishara zuwa ga ƙarfi da kuma kenan fawa da yake da a lokacin sallallahu da kuma yanda wannan salla mai girma ta asubahi ma ki sallar sai yake muhimmantar da ita akan rabuwa bayan ka nabi haja ikhtasala in yana da bukata ta yin wanka shi yasa autarwa yazo inda janaba ikhtasala wa illa tawadda wa kharaj in kuma ba shi da bukatar yin wanka tawadda sai arwala wa kharaja wannan gaba ta nuna mana ya halitta mutum in janaba ta same shi ba wajibi bane ba sai yayi wanka a lokacin yakan iya jinkirta wankan yana zama wajibi lokacin yin sallah amma cewa wa illa fa in kana bi haja ightasara in yana da bukata mana ya kusanci iyalin shi sai wanka wa illa tawadda wa kharaja bai nuna cewa kwancin da ya kwanta ne tare da wannan janaba din kaga akwai hanyoyi da gare mu abu na farko yin wanka in janaba ta samu mutum ya kwanta abu na biyu kuma yin arwala ya tsarki arwala abu na uku yin tsarki kai taimama amma ba a san ya zama mutum ya kwanta da janaba manzo sara sai yana cewa mala'iku ba su kusantar mutumin da ya kwana ya kwanta kenan tare da janaba a jikin shi wa la tawadda wa kharaja in ba shi da bukatar yin wanka tawadda sai arwala sallallahu alaihi wasallam wa kharaja sai kuma ya zamanto ya fita wannan yana nuna mana in dai babu wani muhimmin abu ka kwanta tun farkon dare saboda kwanci tun farkon dare shi zai sa barci ya ishe ka ƙarshen dare sai ka tashi tare da ƙarfin gwiwa sannan kuma wannan ya nuna kenan da Aisha ta faɗi ɗaya daga sifofin shi yasa a wani hadisi aka tambaye ta ita ce min kulli laylin qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowane yankin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witri awwalihi wa awsatihi wa akhirihi farko da ƙarshe da kuma tsakiya duka kenan yayi saboda haka ya halitta kai wutrin ka farko ya halitta kai tsakiya ya halitta kai ƙarshe duka sallallahu alaihi wasallam yayi wannan babu qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam bil layl fi ramadan wa ghairi babu da zai karantar da mu sifar tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dare ma'ana qiyamin layl da yake fi ramadan wa ghairi wa anha radiyallahu anha anna su'ilat an salati sallallahu alaihi wasallam fi ramadan فقالت ما كان رسول سيزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عنه سنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عنه سنهن وطولهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي daga uwar mu'mini Allah ƙarin ra'a gare ta kamar yadda wancan hadisi ma da ya gabata nata ne shi ma saboda duka suna magana akan ibadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gida kaga nakaltawar mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sallar nafila ya nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nafila shi a gida ne yake kuma haka ake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu min salatukum fi buyutikum ku sanya wani kasan sallolinku a cikin gidajen shi yasa hatta da rawatib inda dama ya zama ka kai ta gida hatta da rawatib duk sallar nafila to kai ta a gida ko rawatib din kana dama kai ta a gida saboda ya zama gida ya samu wani kaso na raya shi da kuma haskaka shi tare da sallah saboda yin sallah yana jayowa sabkar mala'iku a cikin gida gudanar mala'iku da kai koman mala'iku a guri yana korewa shaitanu a gida shi yasa zaka ga duk gidan da ya zamanto matar gidan tana yawan qiyamul layli da yawan shagaltuwa da bautar Allah da kiyaye sallah to zaka ga ana samun nutsattun iya suna fita daga gida ana samun nutsuwa saboda nutsuwa tana sabga a gida zaka ga kuma fitintunu suna karamci ita da kanta zaka ga abubuwan da wata kwaya din an mata ba za ta jura ba sai kaga ita kuma an mata guda 100 ma ba tare da ta damu ba saboda me yasa wannan ibada kuma sai kaga ana samun hadin kai da kaunar juna a tsakankanin biyan gida saboda wannan imani da amul salih innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahman wujda wanda suka tabbatar da tauhidi kuma suka zama suna aikata nagartattun ayyuka ubangiji mai gamamme kyauta yana sanya kaunar juna a tsakankaninsu to wannan dai ne daga amfanin sallar dare shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu abdan Allah ya ci kan mutumin da ai kaza min al-layl zai tashi da daddare ya tashi matar shi in ta kiyama yayyawa mata ruwa su samu su sallah to kaga wannan shine zama na soyayya na kaunar juna wanda ba za a rabu ba har zuwa inuwa ta al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala amma duk zaman da aka yi shi wanda babu tsoron Allah a tattare da shi to zai zamanto kawai alaka a duniya ce fa idza nufikat as-suri fala ansaba bainahum yawma'idhin wala tasalu bayan da za a yi lokacin kuma tambaye ta a yilin kiyama saboda dama zaman da aka yi kyau ba zama bane ba wanda yake da Allah zama ne na sharholiya kaga da ko irin zama wurin da zaka fashe da amfani an yi yanzu a hotaccen gurin guraren shakata abubuwan shagala duk an cika gida da ababen shagala babu wani kaso na bautar Allah wannan kuskure fa qala ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala ghayr annam sallallahu alaihi wasallam bai zamo yana karawa ba a ramadan ko wani ramadan ala ida 10 raka a raka 11 yusalli arba'an yakan sallatar raka hudu ba tare da ya zauna ba a tsakiyaye tahiyya ma'ana raka hudu da tahiyya daya fala tasal an husnihinna wa tulihin amma ba sai ka tambaye ba irin yanda yake kyautata ruku'un su irin kuma yanda yake jimawa yana karatu a tsaye kuma yusalli arba'an kuma sai kawo hudu da tahiyya daya fala tasal an husnihinna wa tulihin ba sai ka tambaye ba irin yanda yake kyautata su da kuma irin yanda yake tsawaita tsayuwa a cikin su saboda duk gurin roƙon Allah rahama yake roƙon Allah gurin kariya yake neman kariya sun mai salli salata ne kuma yayi uku qala tace fa qultu ya rasulullah sai nace ya maki atanamu qabla an tutir kafin kai hutari ka kan kwanci fa qala yace ya aisha ya ki aisha inna ainayya lalle idanuna tanamani sukan barci kiga a ida ina barci amma wallahi na mu kalbi zuciya ta kuma bata zama tana barci ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna mana khususiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi ne kawai zaka ga yana barci amma zuciyar shi sallallahu alaihi wasallam a fadake take a horke take sallallahu alaihi wasallam saboda kowane lokaci sako yana zo mata kaga yana daga kaso na wahayi da yake zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar-ruhi as-saliha mafarki wanda yake nagartacce to saboda haka kenan zuciyar shi anan duk abin da zai gani a mafarki to kawai wahayi ne sakon Allah ne su annabawa ba su adghasu ahlami kenan duk inda mafarkin su kawai gaskiya ne babu wannan shirme na mafarki irin wanda mu muke yi to baka samun shi a gurin annabawan Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha ta faɗi sifar kiyamul layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yadda ta ambata cewa bai zama yana karawa ramadan ko wajen ramadan wanda akwai ruwaya kuma wadda ta zo ta yin 13 wanda 13 a wata ruwaya sai ya zo da raka'atul fajr wasu kuma suka ce a waɗannan raka'atai ne ce khafifatai in ba ku jira raka'atai ne khafifatai ne sai ya zama waɗancan raka'atul fajr sai kuma waɗanda suka tahi akan halaccin kara wasu suka ce kaga a nan gurin ba an nuna ba baya halitta mutum ya kara bayan wannan saboda akwai waɗansu nusus waɗanda suka yi nuni a bisa kwaɗaitarwa a bisa yawaita sallolin nafila wanda aka ambata ibada ɗin kuma wadda take mutlaka sannan kuma uwar mumini Aisha la ƙarin ra a gare ta ta faɗi irin abin da ta gani saboda rana ɗaya ce manzo sallallahu alaihi wasallam zaka samu ke ne yake gidanta sauran kwanukan kaga yana kiyamul layli a wajen gidajen waɗansu matan nashi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan baya nuni a bisa cewa dan mutum ya ƙara adadin sallah a sallar dare shikenan sai zamanto yayi bid'a a waccan nasu suka na Qur'ani da na sunna da suke nuni a bisa yawaitawa su kuma ina zaka shiga da su saboda haka in mutum ya takaita anan yayi ruku da wata sunna ta masala sallah in kuma ya ƙara to kuma fallal alhamdu wannan halaka ne kuma ya ƙara din ba laifi bane ba ba za a ce yayi bid'a ƙarawa ba ya fitar da shi a tahajjud babu kai fa salatin nabi sallallahu نعم حاجة كما إن جنبا شيء ساكتي أو تروي يا روشي وجنبا كده ما رأي الإنسان نعم نعم ينا نوني أكساوان من كنبا ينا نوني أكساوان باب ما يقرب من التشديد في العبادة باب ما يقرب من التشديد في العبادة باب الذي بينا منا إرن أبين دعاك كينا سننتاوا دكما زرفافاوا بانغر عبادة سننتاوا ما كي تاكرا ما كي wannan abin kine a shari'a saboda Allah subhanahu wataala na cewa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah subhanahu wataala sauki yake nufi da bai ba yana nufin tsanantawa ba shi yasa hatta da al'umman da ta gabace mu ubangiji subhanahu wataala ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ya ku ahlul kitab kar ku guruwi ku fice iyaka a cikin addinin عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الهبل قالوا هذا هبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوه ليصلي أهلكم نشاطه فإذا فتر فليركم دقى أنس قال قال الرأق ريشيتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم أنب صلى الله عليه وسلم ياشقوا فإذا هبل ممدود sai tarar da an kulla wata igiya bai nasariya ta yi tsakankanin gimshikai guda biyu sai aka ka igiya aka kulla fa qala ya mai ce ma hadal hab wannan igiya da aka kulla kuma ta mice ce wannan yana nuna haƙi ne mutum in ya shigo cikin gida ya tarar da wani abu bako to ya tambayi wannan abin in munkari ne kawar da shi saboda in har kawar da munkari ya zama to wajibi ga kowa to ina ga kuma munkarin da wajibinka ne ma ka kawar da shi filashinka ne shine munkarin gidanka marra aminku munkarin fare bayyaro biyadi to kaga munkarin gidanka wajibinka ne saboda Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa alaykum naru aquduha an-nasu wal hijara saboda haka duk abin da ka gani haƙi ne kai magana koda ko abin na halaliya ne ma hadal haq qalu hadha hablun li zainab suka ce wannan igiyar zainab bint jahsh ce ta kulla ta فإذا فترت إن تسامو كسالة تجي إن تنا إبادة تعلقت به سيتا راتيتا مقلقة لتجنجين دورنا أبي سو داكا كينام بازن چم تفاعد أمبرجي كليك أكا دوننا بانجر إبادة واندا ما تاسك دمان توسنا جاجر جوا مصمم ما تند الله سبحانه وتعالى كراسو جواوز كنا ما يتراتي بيوت كنا من آيات الله والحكمة كدنجا قاما وكنا مراجع أبين داكي قويا مكو تجنجين دجن kaga ashe abin da ya kamata matakatta zamanto kawai wanda gidanta batta da wani wuri batta da wani hizub da take karanta in ku an mace ta zama haka to ta san cewa kumci zai zama shi yasa zaka mafiya wasu mata titi ta gida nutsuwa kaga ai ka kalli sunayen gida maskar kaga ne duk wani sunan da zaka ga an sa ma gida suna ne da tattare da shi da akwai nutsuwa da kwanciyar hankali a tattare da wannan a ce ma ma'awa gurin tarawa jiki inda zaka zo ka taro cikin ka ka samu hutu to amma wadan sai kaga gidan shine azaba in ya huta shi ya hijin dadi ita ma Allah Allah take ta samu take ta bure shine zaka ga wasu matan rayuwar su ta waje kusan ta so ta fima ta gida kan ta fita ta yi nutsuwa da hijin dadi shi kuma gida shine kamata a ce an samu nutsuwa shi yasa ma Allah ya ce qarna fi buyutikunna ku nutsu ku zauna a cikin gida da jin saboda zama cikin gidan da akwai wani nau'i na nutsuwa da kwanciyar hankali to amma gida ba zai zama ba maskane karbi sunan shi na hutu dole ya zama yana da wani haddi na bautar Allah subhanahu wataala in ku har babu haddi babu wani kaso na karanta qur'ani to kaga ba za a samu ba sabkan nutsuwa ba za a samu wani sai gidan ya zama takura da azaba da kumci ga wanda suke zaune a cikin gida to kaga ya kamata a ce mace ta zamanto ta ringa raya gidanta da iri-irin waɗannan ababe din shine yafi zama alkhairi tsakanin magariba da lisha ne ko kuma bayan asubahi ne ko kuma da rana ne ko kuma bayan la'asar ne amma in mace ta mai da kawai aikin ta gida jaho abinci kadai kawai batta da wani tsari na ibada nata na musamman, to kaga kenan ya zama kenan gida ya zama kamar wani gida wanda yake rusasshen gida. Allah ya samu gani, kaga nan gurin ta Allah karfi. To wannan kuma haƙin mata, mi kake tunani kuma ga maza, wanda kuma kaga a nan gurin wasu mazan sai a ce sunan dai kawai suna maza ne, saboda kana namiji amma bakka da wani kaso na kiyamul layl. In za a zo a tsaya hirar jarawa, to kai goga ne a ƙarfe uku ana iya kaiwa. Amma kuma in ɓangaren kiyamul layl ce akwai wanda da an wara ko da azumin ne ya kai kawai matashi kawai sai ɗan zamna, kaga sai zamna wai ya gaji da tsayuwa ɗin. Akwai kuma waɗansu wanda za ka ga su kuma suna jan sallah an kakkasa su, yanzu raka'a biyu shi ce gare shi sai je zauna can gehe yana ta surutun tsiya, yana ta tsegume yana surutu, wai sai bakin shi ya zo ya zo, ba ka gansu ba sun zo sun shiga sahu saboda rashin tsoron Allah. Ka gani, saboda rashin tsoron, in ba rashin tsoron Allah ba a watan azumi kuma kai kana da limamai, yanzu sai ragowar mamu su samu raka'a goma sha ɗaya, kai kuma ka tashi da raka'a nawa, raka'a biyu sai wuturi, wasu wuturin masu su tsalale sai su tafi ba su abin ba. To kana matashin baka yi ba yaushe ne za ka yi, khudh min shababika al-arabika, to kaga wannan kuskure ne. In an ce za ka ja, in ba wani guri za ka yi nan ba, ka tsaya ka tabbata kana nan har a yi a gama, shi ne tsoron Allah. Amma ka katse ka je kana ta surutu sai bakinka ya zo kawai shikenan, sai ka zo ka, wani kuma sai je shabarcin shi sai gabar shi ta zo kuma sai zo shi, ka gani wannan duka kaga kuskure ne, sai ka je ka tashi a tuta abin nan. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la annabi sallallahu alaihi wasallam hullu awwarware hukunci ne salli alaikum nashata, ɗayan ku ya salla a lokacin karsashin shi, lokacin da yake da ƙarfi da nishadi. Fa idza fatar faliqahu, in ya gaji to kawai shikenan ya kwanta ya zauna kenan. Abinda ake bukata kana sallah kar ka zo kana tawama kana ija kana tasbihi kana zikiri kana abinna kana gengedi, sai ka je ka ma kanka mummunan addu'a ko sallah kake aka ce kana je sai ka bari shikenan, sai ka kwanta an bar ciya ta abinda ka samu shikenan sai ka sallata. Wannan ya nuna abinda yake bukata wasa. Sannan kuma a cikin koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tashaddud, ita sunna tsaka tsakiya ce, kaga nan gurin bai da karanta annabi sallallahu alaihi wasallam mutai tsananta ma kanshi a ce maka wani ai kaza yake, wane ne yana kulle igiya ya rataye kanshi, wane ne yana kaza, ai ta hudun wasu ibadodi wanda suke na jahilci. Babu ma shi yasa zaka gama gwargwadon adadi, duk adadi wanda yake na zikiri daga ɗari mafi yawa zaka ga ba a iya samun lissafa ɗari kaza ɗari kaza ɗari kaza, wannan ya zama zikiri mutlaki. Amma za ka na lissafa a ce a uku a ce ma bakwai a ce maka kaza, sai ka gami talatin ɗari su ne wanda sai a ce maka lissafa. Amma ɗan can tsora za ka yi ne gwargwadon abin da ka samu kenan ka yi. Babu ma ya kura min tarki kiyamin layl liman kana yaqumu, baban da yake karantar da mu abinda aka kina fasa tsayuwar dare ga wanda ya saba tsayuwar dare. Dukkanin wanda ya saba yake alkhairi, abinda yake bukata istimrari a bisa yake alkhairi, saboda gamewar fadin Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta same ka. Babu wani gejin da ake kaiwa wanda zaka ce mun yi mun gama, so ake kana ƙara kusantar Allah kana ƙara yawaita ibada. Saboda haka ita bautar Allah ba ta rika ce haba yara mun tun muna ai a da sallar da muka yi, a so ake yanzu kana tahiya kuma ka dinga mi ka dinga yawaita ibada, ba ka kai ba kuma inda za a ce kai an tare daga bautar Allah, a so ake kai ta yi kana ta fama wannan har mutuwa ta same ka kana kan wannan turba. Ana Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah, ya kai Abdullah la takum misla fulani, kar ka zama kamar wani kamar bobo, kana yaqumul layl, ya kasance da iya daga al'ada shi qiyamul layl, fa taraka qiyamul layl, sai kuma ya fasa qiyamul layl. Wannan yana nuna wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Amr ibn al-As, yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasiya ga matasa na sahabbai wajen jajircewa da cewa su tashi da bautar Allah, saboda yana daga kyautar da Allah yake ma bawa matashi ya tashi cikin bautar Allah. washaqun nasha fi ibadatillahi ta'ala. A hilin kiyama Allah zai tara shi cikin bakwai inda ake ma inuwa a inuwa ta al'arshi daga ciki nan da akwai wannan. Sannan kuma duk abin da mutum nasha alaihi ya zamanto ya tashi akai to zaka ga yawanci kuma yakan mutu akan wannan abin. Shi yasa yake sai zamanto kenan mutum ya hakurtar da kanshi. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiy yuriduna wajha. Ka tsaya ka yi hakuri a lokacin kurciyarka akan bautar Allah. In ka tashi akan wannan to zaka tsuwa kai har mutuwa kuma ta cimma mutum akan irin wannan. La takun mithla fulani, kar ka zama kamar wani. Kaga wannan wani nau'i ne na zargi, mutum ya fara ya fasa. Wannan yana nuna abin da ake so dawwama da kuma dukufa akan hanyar Allah subhanahu wataala. Sannan kuma hakan ba zai samu ba sai kana roƙon Allah ce Allah subhanahu wataala tabbatar da kai. Wannan kuma yake nuna kuskuren irin waɗanda zaka ga sai su fara tahiyya raji kawo kuma shikenan sai su watsar shikenan sai su bari. To me yake samu asali daga wannan? Wani lokaci tashaddud cikin addini yana jayi wannan. Saboda dukkanin ma'abucin zurfafa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to fa yana da fatara, yana da kasara da yake samu. To in ma ila sunna wa in ma ila bid'a, in mutum ya dauko abu da zafi ko me yake huci iyaka, to da karshe sai kaga lokacin da zai sanyi wani shine sai kaga gaba ɗaya ya samu intikasa sai faci gida. Kar ka tsananta ma kanka, ka tsaya gwargwado wannan. Halakal mutanatiun me halakar da khawarij, zurfafawa cikin ibada, inda sun riƙi sunna sun tsaya kan sunna da falilla da hamdu, amma sai suka ƙetare suka zama sun zurfafa, wannan sai zamanto ya halakar da su. Kana yaqumul layl fa taraka qiyamul layl, wannan yana nuna in mutun ya zo da abin zargi ba an bata sunan shi. Kaga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la takun mithla fulan, kai kar kai koyi da wani, ma'ana sai ce o ba tare da an bata shi ba. Imam al-Bukhari ya fitar da kitab at-tahajjud babu man nama inda sahari. Asawm ya fitar da shi babu haqqul dayf wa fi sawm. Haqqul jism ya fitar da shi, haqqul ahli ya fitar da shi, duka shi wannan hadisi. Bab fadl man ta'arra min al-layl fa salla, baban da yake nuna fadla da take tattare da wanda ya zabura ya farka da dare. Al-ta'arru shine kina al-arab ko kuma at-taqallub fil firash layla, gaza barci ko hore dare ko rashin yin barci da dare. Saboda haka wanda zai zamanto ya farka da dare ya tashi kuma ya samu ya salla, wannan yana da dumbin fadla. Saboda yadda Ubangiji subhanahu wataala ya yabe masu irin wannan, kanu qalilan min al-layli ma yahjauna, Allah ya ce kadan ne daga dare suka zamanto kenan suna yin barci. Tatajafa junubuhum anil madaji wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, kuma sifa ce ta ibadur rahman. Allah subhanahu wataala ce walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, sune masu kwana gaban suna tsaye ga Ubangijin su, suna mai sujjada, suna masu tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi qiyamil layl fa innaha da'as salihin, ina umartar ku da qiyamul layl, al'ada ce tsara ce ta salihan bayi, dukkanin nagartaccen bawa to zaka ga yana da kaso na qiyamul layl. Babu wani mutumin da za a ce maka ya kai geji na kamala a cikin halittun Allah face sai kaga akwai kaso na qiyamul layl a tattare da lamarin shi. An Mubarak bin Samit radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'arra min al-layl fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul amru huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qala allahumma ighfir li awra'i usjib la wa anta wada wa salla qubilat. Daga Ubada yace Adam sarasa yace man ta'arra min al-layl, wanda ya farka da dare yana farkawa sai yace bayan yayi addu'a alhamdulillah ladzi ahyana sai yace la ilaha illa Allah wa la ilaha sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-amru huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah, yayi godiya ga Allah ya tsarkake Allah, wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, ya barranta daga dubara shi da karfi, thumma qala sai yace allahumma ighfir li, yace allahumma ighfir li aw da ko kuma yayi addu'a istijaba da kenan. Bayan ya farka in yayi karanta wancan zikiri he kuma yace allahumma ighfir li to za a gafarta mi, ko kuma ya roki Allah wata bukata to za a amsa mishi bayan tawaddawa sallah kubilat in ku yi arwan la sallah to za a karbi sallah wani zai ga kamar ya ga karamcin magana cewa kubilat wannan kubilat shine abin da zaka ga magabata suke fata suke zumudi da kuma roƙon Allah daidai da raka'a ɗaya ma Allah ya datar da su a ce an karban musu raka'a ƙwaya ɗaya ma ka samu kabuli zaka iya aikata aikin gabaki ɗaya komai daidai amma ba dole ba sai an karban ma inda za a ce kawo takarda kaza da kaza da kaza da kaza ga sharadi kaza 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 ka kawo shi in ka kawo za a karba ko za a ba ka aiki kaga yanzu ka cika sharadin gaba daya amma ai barka da tabbata saboda an ce sai ka ce to ai mu wajen kaza ne muka ashe ya ka sa abu ne ne ya ai kaza ka gani saboda haka kai daidai to wannan abun duniya ne kake tunani kuma a lahira saboda ubangiji subhanahu wataala ba mai mushi filas subhanahu wataala kenan ganin da mushi ce karbi ibada saboda amshi ibada kin taka wannan wani karamci ne aka maka saboda ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya maka kai baka isa baka iya biyan tayi ne ketal to kaga yanzu bayan nan ita kanta ma ibada ni'ima ce Allah ya maka kai ta saboda inna sa'aikum lashaqqa lokacin da kake tsaye kake sallah sallah ai tana da fa'ida a duniyance tana da fa'ida a lahira to a lokacin da kake tsaye kake sallah kake ruku'u kake sujjada wani kuma yana can yana ruku'u yana sujjada kuma a banza ba dan ibada ba likita zai ce mai ya motsa ciki ya sadda haka ya yi can gurin yana tayi yanzu shi hoba da lada beke za a ce mai ya dinga yin ruku'un ya sadda haka ya sadda kanshi dan jini ya shiga ta ina ne ya yi kamar zai tuntsira dan saboda jini ya shiga ta guri kaza kuma sai ya ƙara dawowa ya miƙe kuma sai ya kaza duka saboda shi ba misallan ba ne kaga zai ta aikin banza kai kuma yanzu nan gurin kayi ababan ibada kaga kenan da ce ne ubangiji subhanahu wataala ya maka da ka samu kanka a bisa aikin da Allah ke so ya yi wani kuma yana can yana wahala yana aiki kuma aikin ma ba lada sai zurbi wannan ya nuna fadlan hulkawa da daren mutum ya sallar da shi abin mamaki zaka ga wani zai ce wallahi jiya gaza barci ne sai karye kaza ne barci to raka'a nawa kai ka ce ka gaza barci to mi kake jira kawai ka tsaya wuki wuki shikenan kana mutsitsiya ka gaza barci ai abu ne ma ya samu ka gaza barci alhamdulillah ta'arra min al-layl kawai sai ka tashi kai arwalla kawai sai ka kama sallah in ka ida kuma shikenan sai ka kama istighfari ka kama istighfari kina abin ne ma ya samu har barci ma bai zo ba to mafi yawa mu zaka ga shi yasa wani lokaci wani yake fadi ba ma musulmi bane irin bayan aikin nan wani ya murya yake cewa ai shi bai taba ba shi bai zawa ya dinga jiran barci ya dauke shi shi a kaida kawai yace sai dai barcin ya sace shi amma ba wai shi yazo ya tare barci ba wai shi huda yazo kwanta yana jiran barci ya dauke shi a in yazo shi huda ma da littafin shi saboda haka yana da littafin shi zai kama yana takarar kene ne haka yana haka sai barci ya dauke shi amma gane ku wai yazo ya kwanta kawai haka ya tare barci kuma akwai wani ba ta lokaci yazo yana tare barci to amma kaga ai bayin katifa suna da yawa ta isa abdu dinar wa dirham wal qatifatu wal khamisa akwai wanda zaka ga bai tashi sai 11 wani sai 12 kuma matsayaci kudin kari ma yan bashi kare 12 zai tashi kuma ba shi ba kudin kari ma yan bashi wani 11 zai tashi kuma yana tamu gare yazo samu tsohon shi ba duk wahalar da zai tana abin nan a dauki kudi a bashi ya je nemo abin da zai kariya kuma inda za a ce mishi ka zamna kawai ringa baku amma za ka ga matasan mu ma suna da gurin wasu kawai ka a san harkar da kake kai ta kashe kuɗi kai wani za ka ce zauna zan ringa baku kuma ni ce alhamdulillah in dai har za a ringa baku ai an huta dawa mu zan je ina wahala ka gani wallahi musta ana bi hurairah radiyallahu anhu annahu qala wa huwa yaqsu fi qasasi lokacin da zai halka lokacin tunoniya ne mu arziki kawai shikenan shi ya kare shi lokacin ya farka wani kuma shi da arzikin ranar ya gama samun kayan shi ka gani ana bi hurairah radiyallahu anhu annahu qala huwa yaqsu fi qasasi daga sayyidina abu hurairah Allah kare da gare shi annahu qala sayyidina abu hurairah ya fadi huwa yaqsu fi qasasi yana ba da labari a cikin wasu wa'azuzzuka anan qasas ba na qissasu bodancin masu kissa qasasu hi a cikin wa'azin shi sai dai Abu Hurairah ne yana wa'azi kenan sai yake bada labari kamar yadda Allah ya ce nahnu naqissu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa yadhkur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abinda yake so in zaka bada labari akwai ay qasasul qur'an sai ka koma qasasul qur'an tilka min anba'i al-ghaibi nuhiha ilayk saboda haka qur'ani yake koma can wala yanbi'uka misl khabir sai ka dinga dauko qasasul qur'an labaran ka sai ka bada wannan sai ka dawo na hadisi ka dinga bada wannan to sai na Abu Hurairah yana fadin wannan yadhkura rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ma ki yace inna akhan sai sutura kenan sai jebo ni inna akhan lakum annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna akhan lakum kenan sai zo da wannan jumla wadda take mutarada inna akhan lakum lalle dan uwanku la yaqulu rafa ma ke ce baya fadin magana wadda take ka batsa ma'ana yana nufin Abdullah ibn Rawah yani bi zalika ibn Rawah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibn Rawah baya fadin magana ta batsa kaga Allah ce wa shu'arau ya tabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimunu annahum yaquluna ma la yaf'aluna to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna akhallakum lalle akhallakum dan uwan la yaqulu rafas baya fadin magana wadda take mara kyau magana ta batsa cikin waƙashi wannan kuma shine irin waƙoƙin da zaka samu sahabbai na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam suke yi amma dukkanin waɗanda ba wannan ba ko ka kama waka batsa ko ka kawo ma waka misali kidi ko ka kamo ma ka sayo ma waka abubuwa na shirkiyat ko abubuwa na bid'iyat to yanzu sai ta tashi daga matsayin in magana shirka ka kanzu ta zama shirka in na bid'a ka ka ta zama bid'a in na fasikanci ka ka ta zama fasikanci in kada kada ka kuma ta zama kada kada kenan da abubuwa marasa kyau ka gani in kuma mace ce ta zo da al-khudu' bil qawli wajen waka ita ma kuma ka gani ta zo da magana wadda take ta fasikanci mara kyau Abu Hurairah sai kawo baitittuka na Ibn Rawah da yake cewa fina rasulullah yatlu kitabah a cikin mu da akwai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yatlu kitabah yana karanta littafin Allah idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'un a lokacin da sanannen haske na asubahi ya zamanto ya ceto a ranar huda bada al'ama shi ne wanda ya nuna mana shari'a bayan da muna makamce a ranar huda shi ne ya nuna mana shari'a bada al'ama bayan makamta saboda huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan wa fina saboda ka a ranar huda bada al'ama nan gurin shari'a musulunci kenan ama makamta jahiliya fa qulubuna yace lalle zukatanmu bihi dangane da shi mu qinatun masu sakankancewa ne masu yaqini ne cewa annama qala waqi'u duk abin da ya fadi sai ya duk abin da ya fadi sai ya faru yabitu jafi jambahu an firashihi yana kwandare yana mai nisanta hakarkarin shi an firashihi daga shimfidar shi idan ta qalat bil mushrikin al mataji'u a lokacin da kuma mushrikai ya zamanto hakarkarin su ya nauyaye da shikinsu lokacin da ma'ana su suke ta shara da barci to a lokacin shi kuma mi yana nisanta kenan hakarkarin shi daga shimfidar shi saboda haka Allah ya bada labari ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Aisha tace kenan ya kasance aikin shi alqur'ani sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Rawah wannan baiti nashi kaga yana nuni abza irin halin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake sananne a wajen dukkanin sahabban shi har ma gashi ibn Rawah yana yaban shi da wannan kasida abza wannan ibada to in ku har ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya zamanto haka dabi'an shi take haka halin shi take sallallahu alaihi wasallam to kuma ina ga mu waɗanda ba mu da tabbaci kan wannan sannan kuma mafiya zamanto wa rauna na a bangaren rashin sanin menene makoman mu menene matsayin mu a gurin Allah subhanahu menene matsayin mu a gurin Allah matsayin mu a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka wannan yana nuna irin ibada ta maki sallallahu alaihi wasallam sai kuma gehe ɗaya yaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn Rawaha sai Abu Hurairah yayi kawo kenan wasu baitutuka na ibn Rawaha dan saboda me ya nuna irin baitutukan na ibn Rawaha yanzu wannan baitutuka kaga suna nuni abza kwarzantar da manzon sallallahu alaihi wasallam fadin halaye na maki sallallahu alaihi wasallam tabi'a ta karanta alqur'ani tabi'a ta ribanta lokacin sammako tabi'a ta kira zuwa ga tafarki wanda yake na shari'a tabi'a kuma ta abinda Allah subhanahu wataala ke bance shi gaibubbuka da Allah yake sanar da maki salasala sai kuma jajircewa ibada a lokacin da mushrikai su kuma bayin shekuda ne saboda haka ka kiyaye kanka zama abdul qatifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdul qatifati ya wahala yayi asara bawon shekuda wanda shi kawai din lokacin da ka ga shi dan barci ne kuma akwai irin waɗannan yazo da mace da diya da wane ne duk ga sanan kuma yazo yana ta sharar barci ka gani yara suna jira tashi ba su mata tana jira shi kuma yana ta sharar barci kawai bawon shuhuda yahuda yaje ne ma sai girman kansa in an ce je kai kaza ba zai ba da karfin shi da komi daga wanki da guga ce ni zan wanke masa ana kaya akwai wani shago can je kamawa ce ni zan yi aiki karkashin wani ko a daidaita ne je kai ni zan yi kaza inda ko ne ma an mare na ni mummunan hata ake mun wanda kale ka dai kaza sahaba manzon Allah nan sai su ce lai ya ku za a ruku ma abu dai ku dauki igiye shi fa ya tibi huzami hata abin ya zo da kiraren icci ya sai da kare mutuncin fuskar shi ya fi zama dan maula dan ba mu dan kaza wanda kaga su suka yi yawa kawai mutum ya wanke biyar ya sa goma kawai ya zo shi ko ya zamana yana dan zuba muku surutu ko zo kawai fadar wani kawai ya zamana wani sa'an shi sai dauke shi ma ya tafka da gudu shi kawai ya zamana in ya sharara ƙarya ce gaskiya ne in ya ce kaza kawai yana ta jira shikenan ya sai abin da ya sai abin kutu ma wani zaka ga sai a sai da ruwa na roba sha shi yana da shi ba ba shi da ruwa na roba ka gani to a yau shi sa'an kare kuna tare da shi har ya samu kuɗi da kare yin karkarin shi daidai da kai da shi kuma hinka zama dan fara shi kawai ka zo ka yanzu an tashi daga wancan zancen ku na da kuma zancen ya canza ya zama na bara da mai gida ai gode ka zo ka ci wani a ramin kaza in je ne kasuwa zan mai maka in ko ba zai bawa da bani kaza mu je mu yi mudaraba abin da aka samu zan kasan kawo maka kaza ba shi kenan ba ko kuma wani ina son ka ɗauke ni aiki cikin aikin naka in dinga yin kaza ciki ka ga gumin kaza ka ci to amma mafi yawa zukatan ne sun riga sun mutu shi yasa wasu mazajen masu ya kamata su dar maza ne su sa a duko saboda zaka ga mata su yi bulaguro su je can suna ta bama shi kuma yana nan kawai jira ke ta dawa abinci mai daɗi ya zo kawai ce ce aka san yana dariya ya aka yi kuma an samu kaza ka gani shikenan yana dariya ya ci shikenan ya kada kawai ya hote ta yi shi in ya sa kuma can gurin ya samu wani abin nan shikenan an yi katar ya samu wata hajiya aka ba shi wata zakka kawai ya fara arni kuma wancan ana ta shan kwama sai zo kuma kawai shikenan sai dauko wata ka gani ai ta aiho biya ka ga yara wancan tana da biya kaza wancan tana da biya kaza amma ba bai san cin su ba bai san son su ba bai san tsara bai san makarantar su ba in sun zo makaranta suka ce kudin wata ya ce kai kawo ku zamana mu karatu da aka sani malamai na Allah karagon laraba ce ta mamba ka bada ba shi ke nan dan da sun yi ba kawai ku zamana kawai nan gurin eh ka gani Allah ke wannan duk su ne masu kashewa ƙasa Allah kawo shugaban da za a dinga irin na da an ga yan jarar kodago da polisai suke zuwa suna kama su a samu duk irin wannan majalisan duk wanda suke zaune a dinga zuwa ana kama su a samu wani gurin noma ana kai su can ana zuba suna wasu sanar ko a dinga koya musu wasu abubuwa masu dinga yi ana amsa kuɗin ana kai ma iyali abin kutu ka ga katar da tsohuwa tana sai da zogala ta kai shekara 80 ga wata budurwa ta zo tana bara wai tana ma kakar ta jagora ko tana ma mota jagora ko kuma ta zo daga ƙauye da ana wanke wanke ana sana'o'i ana bina to shikenan ta zo ta budurwa ko sabo aure kawai tana bara tana mauda sahi suna bulaguro su je su aljiya su je ina ne shekara 70-75 shekara 80 suna zuwa suna nemarwa wasu suna zaune kale ka an ka shiga kasuwa zaka ga wani tsohon da kele yana duku-duku yana abin nan akwai ta sana'a shi da ya saba yana yin kayan shi kuma ka ga wani matashi babu hurhura ko ɗaya ta ko'ina shi kuma ya zo na an mun aihuwa a taimaka min da wani ne ka gani an mun aihuwa to kai yanzu kai har kake aihuwa ai kai kama kama dan ta'adda ne ma kai yanzu har ka dinga aihuwa kuma ba tare da abin nan ba ai ba karamin dan ta'adda bane ka zo kana aihuwa diya baka san bacin su da shan su kafabil man isma an yudayya man yakuta yanzu ko hai ka kawo akuya ka darbe awaki ba ci ba sha to kuma kai zaka aihi dan adam baka san cin shi ba ka san shan shi ba an yi akwai dan ta'addan da ya kai mai wannan ba ka aihi da baka san bacin shi ba ka san shan shi ba kuma an yi magana ka ce ai an ce kaza ai kaza kaza ai ai yahudancin wannan ka rabu da yahudawa to kai in ba ne yahuda amma kai mutuwa zaka yi saboda in ya kai ya kai ne dole sai na yahuda ne zaka ce Allah ke yi an ibn umar radiyallahu anhu qala ra'aytu ala hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace zamana nan sarasai naga ka annabi da ya kitatu istibrak kama aluna da wani tsalle na alharini ka anni la uridu makanan min aljanna kama banna nufin wani bigire na aljanna illa qarat ilayhi duk inda na nufata sai wannan tsallan ka wuce fura daga hannuna kaman man kare waraitu ka annata ne atayani sai naga kaman mutane biyu sun zo min wa zakara bakil hadith sai ambata kingin hadisi wanda ya gabata a baya wanda suka zo suka kama shi an nufi da shi za a nufi can wani rami daga ramin mutane da suke na wuta sai wani mala'ika ya zo sai ya shiga tsakani ya kautar sai ya gaya ma Hausa ta tambaya nan sallallahu alaihi wasallam sai ce ni'mar rajul abdullahi law kana yusalli min alay ya ce a san barka da wannan namiji abdullahi ina ma a ce yana kiyamun ne irin wannan muhalkin ka gani muhalki ne na manya dan wani a shekara nan wa bai muhalkin kirki ba yayi muhalki ana kishin kanshi wata arsana tana mai kaza yan zanzana wane ne to dama ba dole baka rinka mahaukin yan zanzana babu arwalla babu kaza babu wani kawai ka kwanta haka kwance lega kaga ai dole ka rinka bugun mahaukci yau to kaga wani da salula shi yana sauraron music wani kuma yana kallo zai abin nan irin shi ne zaka ga aljannu suke abin nan haka kwanaki wani matashi daga ƙarshe dai sai da suka kashe shi daga ƙarshe sai da shedanin suka kashe shi ka gani da ya kwanta kawai sai ta dinga kama abin nan din tana sha kawai sai su kama su ta abin nan haka daga shi dai kawai ba mu waja fit tatawi masana baban da yazo dangane da tatawi ana yin masana bibiyu musamman ma a tarawi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara ma ji sarasa yana karantar da mu istikhara fil umur kulliha a cikin dukkan al'amura an aka ce al-istikhara shine talabul khiyara neman Allah ya maka zabi a lokacin da ka sa wani al'amari a gaba to a lokacin ana son sai zaman ka nemi zabi Allah subhanahu wa ta'ala zaka yi wani kasuwanci ko wani neman ilimi ko zaka nemi aure ko zaka shiga wani sha'ani sai kai sallah na'am so daya kenan ko menene zaka yi shikenan sai kai sallah raka'a biyu in ka yi sallah raka'a biyu bayan ka sallame sai kai ladabin addu'a sai ka daga hannunka saboda inna lillahi ta'ala hayyun karimun yasai min abdi idza rafa aidi an yurdahuma sufran khaifatin sai kuma ka karanta ta kenan bayan ka yi salati ka yi ladabin sai ka karanta allahumma inni astaghfiruka wa atubu zuwa karshe yu'allimuna kama ya'allimuna sura min alquran yana karantar da mu kamar yadda yake karantar da mu surata alqurani cikin nan gurin da akwai zawwa da wani abu wanda yake kambacin abin da jahiliya suke zamanin jahiliya kaga su suna yin champi suna yin abubuwa waɗanda suke na duba misali a lokacin da suke neman su a cikin wani abin da su san alherin shi ko kuma sharrin shi to sai aka hana waɗancan abubuwan sai kuma aka zo da kambacin wannan shine istikhara babu zancen abu ga ƙasa taurari ƙuri'ar annabawa leka kaza babu zancen wannan abu kawai istikhara ita ce ta tsaya matsayin wannan za ka yi aure istikhara za ka yi za a aure ki istikhara za ki za a aure ɗiyarki istikhara za a aure ɗiyarka istikhara za ka yi ma'ana ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ma alkhairi cikin auren da ɗiyar takar za ka yi ki nemi Allah ya zaɓa miki in har auren wannan mutumin alheri ne ya nemi zaɓin Allah in har auren ki alheri ne idan amma harukun bil'amur in ɗayan ku ya himmantukan wani lamari falayar kara ka ta yi nemi ghairul farida ya raka abi ba farilla ba su mani ya kula ya ce Allah mai niyar tafiyar ka bi ilimin Allah ina neman zaɓin ka da sanin ka wata ƙadirar ka bi ƙudirar ka ina neman ƙaddarawa ka ikon ka wasu harka min fadil ka da azim ina roƙon ka daga kyautar ka mai girma fa ina ka taƙadir wala aƙadir kai ke da iko ba da iko ta alam wala alam an ta alam ruhu Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr Allah in ka sallamarin nan na kaza خير اللي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال كما كيتا اجل امري واجلي فقدره تقدر شي غران وسره لي سوك قدش ثم بارك لي فيه كمن البركه وان كنت تعلم ان هذا الامر ان كان وان الامر شر لشر ني غران في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال كما كيتا في اجل امري الامرنا للدنيا واجلي للاهره fasrifhu anni ta kautashi daga gare ni wasrifni an ta kauda ni daga shi wa qadirli alkhair haythu kana ka kaddara ma alkhairi ko aina ki kuma arduni bihi sannan ka gamsar da ni da wannan alkhairi qala wa yasmi hajata kuma zai ambata buƙatashi a lokacin da yake istikhara wannan ya nuna fadala na sallah da kuma daukakuwar sallah lokacin da kake neman Allah ya maka zabi na alkhairi sai aka ce kai tawassuli da yin sallah da kuma wadannan lafuzza na addu'a wanda Allah subhanahu wataala yana son su saboda cin su da akwai tabbatar da kudura ga Allah akwai barranta daga dukkanin wani ilininka da akwai tabbatar da cewa Allah shi kadai ne masanin gaibi kaga akwai girmama ubangiji subhanahu wataala cin wannan lafuzza ne in kai su ba abin da kake gani ba zance a ce ko kaga tsanwa ko a ce ma sa'a ne ko a ce ma kaza kawai ce kai Allah zaba mu ba ce ba zai to gashi na zaba mu in alheri ne Allah zai zartar da abin in ba alheri bane kuma zaka ga Allah ya kama wanda yake babu ta'awud rak'atay al-fajr wa man sammahu ma tatawwa sai kuma bibiyar rak'atay al-fajr da kuma wanda ya kira rak'atay al-fajr da sunan tatawwi ana Aisha radiyallahu anha qalat uwar mu'mini Aisha tace lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam minan nawafil annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaman tuba absana fil fili ashadda minhu ta'awudan wanda yafi lazumta ala rak'atay al-fajr kamar yanda yake kiyayewa rakatar fajr duk anafiloli ba na fili da yafi kiyayewa kamar rakatar fajr shi yasa ma cikin sarar sai tabbata yace rakatar fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah yana cewa ya ibn adam idman li arba rak'at min awwal naharik afik akhirah dan adam kalamun ce min raka'a hudu farkon yininka rakatar fajr da salatu subuh inji shekul islam yace zan isar ma karshe na'am magana ce dan kware ko shine aka ce zai fadi kaza kaza babu mai qara'a fi rak'atayn fajr sai kuma irin surorin da ake karanta a rak'atayn fajr wa anha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atayn allatayn qabla as-subh annam sallallahu alaihi wasallam yakan khaffafa rak'atayn fajr ma'ana bai tsawaita su hatta inni la aqul har ina cewa hal qara'a bi ummi al-qur'an ko ya karanta alhamdu sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yakan karanta raka'a farko suratul kafirun raka'a ta biyu kuma yakan karanta suratul ikhlas suratayn ikhlas kenan wadannan surori guda biyu wani lokaci ya karanta qulu amanna ta biyu ya karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimati babu salatu duha fil hadar baban da yake nuna mana halaccin yin sallar duha ko kuma shar'anta yin salatu duha fil hadar a zaman gida saboda wasu sun tafi akan sai a bulaguro ne duba da nan salasa a fatahu makka yana salla yayi salla raka'a takwas wanda har ummu hani take bada labari lokacin da ta shigo lokacin wallaha tace to wannan ya halitta har ma a zaman gida ana bi huraira radiyallahu anhu qal awsani qalili bi thalathin yace badadi na sallallahu alaihi wasallam ya mun wasicin abu uku la ad'uhunna hatta amutu yace bazan bar wannan ba har in mutu wannan yana nuna yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama wasiyya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'umma wasiyya ta dinkule wasiyoyi wanda suke masu yawa alamar kai mai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a samu kana kiyayewa wasaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga sahabbai da yake gaskiyar kauna ce sai ce la ad'uhunna hatta amut bazan bar wannan ababi har in mutu ba sai mai salatata ayyamin kulli shahr azumin wata uku kowane wata kar ya zamanto hakurce ka ta kare har ka tsuho baka saba wannan ba to anan gurin kuma baka riba ci hakurce ka kenan kuma sai an tambaye ka an shababika kurce ka akan me ta tafi kana matashi kuma a ce babu azumin uku a kowane wata babu azumi alhamis da litinin wa salatu duha da kuma sallah tawallaha kaga da yace kenan ya mun wasiya kenan ko da a zaman gida ne salatu duha tana da fadala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullu salama min alaikum salama baya nan sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abuwa na sarka sai yace wa yujzu min zalika rak'atay duha rak'a biyu tawallaha in mutun yayi kamar gaba 360 nashi gaba dai sai ya sadaka rak'a biyu ta salatu duha wa namin ala witr da kuma barci a bisa witri ma'ana kan yi barci sai na witri kan yi barci sai na witri ما جي سنه سنة ce autur wi al qur'an fa inna allaha witrun yuhibbul witr ba barakatayn qabla dhuhr baban da yake mana nuni afsa sunnan tarakawi guda biyu kafin azhur shine rawatib wadannan ana aisha radiyallahu anha anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana la yadu arba'an qabla dhuhr wa rakatayn qabla al-ghada annab sallallahu alaihi wasallam bai zaman to bai na barin yin raka'a hudu kafin azhur da kuma rakawi biyu kafin salatul fajr babu salatu qabla al-maghrib sai kuma halaccin yin sallah baban da yake nuna halaccin yin sallah kafin sallar maghriba bayan wadawar rana lokacin da baya halitta kai kenan ba'da al-asri in ba wanda take da sababi ba lokacin da rana ta zo wadawa amma bayan rana ta wada ya halitta ana abdullahi al-muzani radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu salat al-maghrib ku sallati sallu qabla al-maghrib ku salla kafin sallar maghriba anauku sai ce liman sha'a ga wanda ya ga dama hakan karahiyat an yattakhidha an-nas sunna anan sara sai ya ce liman sha'a rawi ne ce karahiyat an yattakhidha an-nas sunna dan kan mutane sirketa wani abu wanda yake na tilas ko su maida ta kamar daga cikin kenan abin da yake rawatu wannan shine karshen kitabut tahajjud Allah subhanahu wataala ya ba mu iko sanya mu cikin bayin shi waɗanda suke masu tsayuwa a bisa jajircewa da kuma yin salloli waɗanda suke na dare kuma ya ba mu ikon yi don shi subhanahu wataala ƙara ma ce kenan a yi jan hankali dangane da abin da ya shahi koyi da liman mafi yawa iya daga matsalan da muka samu a yau daga sakwasakon sallah da kuma akhta na waɗanda suke masallata shine kuskure wajen bin limani zaka ga mafi yawa mutane suna wayar gari ba su da kenan samun lada wanda yake na bin limami saboda mafi yawa zaka kan liman ya kai goshi sun kai kan ya je ruku'u sun je ruku'u kafin liman ya dago tuntuni sun dago saboda haka wannan haramun ne baya halitta manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya kuma tsawatar akan wannan sannan kuma mutum baya da cikakken koyi da limami duk lokacin da zai zama to yana riga ya limami wani abu saboda sai yayi sannan ya zama to kai saboda haka mu ji tsoron Allah wannan kuskure ne wanda zaka iya cewa ya gani wani dan uwa yace wani lokacin da ake samun yawan kuskuren in limami sai yayi kabbara yake aikata abu kamar misali yana sai ce Allahu akbar sai je ruku ko kuma yana kanyata so sai ce Allahu akbar sai taso to yawanci mutane suna aiki da jin Allahu akbar din kawai wasu koda suna gani ma sai kaga cewa ba su jira sai yayi to kaga ya kace fa idza raka'a farkaw wai za su jira fasujudi ashe ba fadin kabbara shi ba kawai dole labudda sai ya kai sujada shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tankwara bayan su sai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata goshin shi kenan a kasa sannan mutun ya lankwasa shi kenan irin wannan abubuwa mu kokari mu samu nutsuwa mu kiyaye khushu'i a sallah mu kuma kiyaye koyi da limami tabbas salatul jama'a tana da dimbin fadla amma sai an aikata ta daidai da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai saboda haka mu kokari mu kiyaye wannan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kiyayewa ya amfana da mu da abin da muka ji ya gawarta mana da safarun ya rabbal alamin ya ma rayuwar albarka da neman ilimi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله